Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Far'a, Nomad, Dalol da kuma Niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu yanzu haka kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC a cikin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 21 ga watan Janairun shekarar 2017. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yayin da Amurkawa suke bukukuwan rantsar da shugaban kasar na 45 mutane a kasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi da dama. Kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban Amurka Donald Trump wanda ya samu halartar dubun dubatan mutane a birnin Washington, wata ƙungiyar mata tana wani gagarumin gangamin nuna adawa da manufofinsa. Kana shugabannin manyan kasashen Turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau Asabar a ƙasar Jamus domin gabatar da sababbin tsare-tsarensu.
To sai a ƙara rungume radio domin ku za a ji a cikin cikakkun labarai. Rundunar sojin Najeriya ta ziyarci ƙauyen nan na Ran da ke garin Kalabalgi, kusa da Kalabalgi, inda jirgin saman yaƙi ya yi wa lugudan wuta bisa kuskure.
Sanu ba mana, wannan gidanku ne? Me ya samu gidan naku?
Ɗayara.
Jirgin
saman.
Jirgin ya taba ko? Akwai wanda ya mutu a gidanku ne?
Akwai yara na babba, shi ne babba.
Jihar Gombe kuma ta zama ta farko a jihohin Najeriya ta fara biyan kuɗaɗen fanshin ma'aikatanta bayan shugaban Najeriya ya shawarci jihohin.
A karɓi kuɗin gratuity na naira miliyan 1,661 da 741.44.
To haka yake, sai mu ce Allah ya ba da sa'a. Idan kuma da lokaci za ku ji cewa mata da suka taru sama da ko kuma ake tsammanin taruwar su kusan 200 a zanga-zangar da ake a birnin Washington bayan rantsar da shugaba Donald Trump, to za mu kawo muku. Akwai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku daga bakin Ibrahim Ka'almasi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya daga bakin Grace Alheri.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yayin da Amurkawa suke bukukuwan rantsar da shugaban kasar na 45 mutane a kasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi daban-daban. A birnin Moscow, wani shagon sayar da sutura na sojin Rasha ya sa hoton Trump a wani katamfaran akwatin wuta na tallace-tallace, inda ya kuma tallata yi wa Amurkawa rangwame. Trump ya bayyana ƙarara a jawabinsa bayan rantsuwa cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko wajen biyan bukatun Amurkawa. Ya ce shekara da shekaru mun yi ta azurta masana'antun ƙasashen ƙetare a maimakon na Amurka. Muka rika tallafa wa rundunodin sojin waɗansu ƙasashe, muna rage yawan dakarunmu a cikin gida. Mun kare iyakokin waɗansu ƙasashe yayin da muke ƙin kare namu. A Afirka ta Yamma, ra'ayoyi sun bambanta a Najeriya da Niger. Wani ɗan Najeriya ya bayyana cewa Amurkawa sun yaba wa gwamnatin Barack Obama, muna kuma yi masa addu'a. Muna addu'a shugaba Donald Trump, muna mashi fatan alheri a gwamnatinsa. Ɗan Niger kuma ya ce duk da zazzafan kalaman yaƙin neman zaɓen Trump a cikin shekara guda da ta shige, addu'a mu gare shi ita ce ya yi ƙoƙari ya haɗa kan ƙasashen duniya. Muna kuma fatan zai taimaki ƙasashe masu tasowa su haɓaka. Bakin rantsarwar ya samu halatta Amurkawa da kuma al'umman ƙasashen duniya da dama. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci cibiyar leƙen asiri yau, cikakken wuninsa na farko a matsayin shugaban ƙasa, ɗaya daga cikin cibiyoyin leƙen asirin da ya riƙa saɓani da su a lokutan baya. Trump ya riƙa kushewa cibiyar leƙen asiri ta CIA da sauran cibiyoyin leƙen asiri domin matsayinsu kan kutsen da suke haƙiƙanta cewa Rasha ta yi a lokacin zaɓen na Amurka. A kwanakin baya, Trump ya zargi hukumar CIA da kwarmata waɗansu bayanan da aka ce za su rage mashi ƙima da ake zargin cewa Rasha ce ta tattara. Kafin ya zargi hukumar ta CIA, Trump zai yi addu'a a majami'ar National Cathedral da iyalansa da mataimakinsa Mike Pence da kuma mai ɗakin Pence Karen. Kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban Amurka Donald Trump wanda ya samu halartar dubun dubatan mutane a birnin Washington, Wata kungiya tana wani gagarumin gangami a Majalisar Dokokin Amurka domin nuna adawa da manufofin sabon shugaban kasar. Madigan gangamin matan da taken Women's March sun ce suna kyautata zaton dubban mutane za su halarci gangamin na yau Asabar. Jami'a Benin Washington sun ce motocin safa 1,800 ne suka yi rajista domin samun izinin ajiye motocinsu ko kuma girke su a Benin Washington, wanda ke nufin cewa kimanin mutane 100,000 za su zo gangamin ta motocin safa kadai. Ana kuma shirin yin irin wannan jerin gwanan a manyan birane 20 na duniya da suka hada da birnin London da Berlin da Nairobi da kuma Sydney. Waɗanda suka shirya gangamin na Washington sun ce suna son su aika sako ne ga Trump a wuninsa na farko a matsayin shugaban ƙasa cewa ‘yancin mata ‘yanci ne na bil’adama. Masu gangamin sun ce za su buƙaci samun daidaito a fannin launin fata da jinsi da kiwon lafiya da ‘yancin zubar da ciki, batutuwa da suka ce suna fuskantar barazana ƙarƙashin shugabancin Trump. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin manyan kasashen Turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau Asabar a ƙasar Jamus domin gabatar da tsare-tsarensu da suka shafi makomar yankin da aka ba lakabi Free Europe, wanda zai warware tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da burin cimma irin nasarar da Donald Trump ya samu a zaben ƙasa. Taron ya haɗa kan masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasashensu da suka haɗa da Marine Le Pen ta jam'iyyar National Front ta ƙasar Faransa da Geert Wilders na jam'iyyar Freedom PVV da Matteo Salvini na jam'iyyar Northern League ta Italiya da Frau Petri na FGC na Jamus da kuma wakilan jam'iyyar Freedom ta Australia. Bayan kuri'ar raba gardamar da aka kada a Burtaniya ta ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai, shugabannin masu ra'ayin riƙau suna taron ne da taken ‘yanci ga Turai, suna burin ganin sun ƙara ƙarfin ƙawance tsakanin jam'iyyun da aƙidarsu ta zo ɗaya kamar yadda suka yi a lokutan baya. Jagororin taron sun ce zaman da za a yi yau Asabar zai haɗa kan manyan 'yan siyasar sabuwar tarayyar Turai. Daga ƙarshe, bom mai ƙarfi ya tarwatse a cikin wata kasuwa da ke arewa maso yammacin Pakistan yau Asabar ya kashe mutane 20 ya kuma raunata sama da 40. Fashewar ta auku yau Asabar ne a Farachina, cibiyar mulkin lardin ƙabilu na Kuram da ke kan iyakar Afghanistan. Jami'ai sun ce binciken farko na nuni da cewa an ɓoye na'urar hannu da aka yi amfani da ita wajen tada bom ɗin a cikin wani buhu. Aka tada shi lokacin da kasuwar ke cike da masu hada-hadar kasuwanci. Masu aikin ceto da wani ɗan majalisa a yankin Sadiq Hussein Turi ya shaidawa manema labarai cewa mai yiwuwa adadin mutanen da suka rasu ya ƙaru sabili da mutane da dama sun ji munanan raunuka. An kuma yi amfani da jirage masu sauka angulu wajen taimakawa hukumomin farin kaya kai waɗanda suka ji rauni asibiti a Peshawar daga yankin da ke nesa da gari.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To, rundunar sojin Najeriya ta ziyarci ƙauyen Nannaran da ke kusa da Kalabalge, wanda jirgin saman yakin soja ya yi wa lugudan wuta bisa kuskure. Wakilinmu Haruna Dauda na cikin 'yan jaridar da suka bi wannan tawaga.
Na dai kasance cikin tawagar babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, wanda ya zirci wannan gari a jiya. Mun dai kwashe yinin jiya ne muna tafiya, duk da cewa hanyar ba mai kyau bane. Babu ma titi tun daga garin Gamborungal har zuwa garin Kalabalgen. Da kuma so mu tambayan mazauna wannan gari tun bayan wannan ruwan mafamai da jirgin saman mayakan sojan Najeriya suka yi musu bisa kuskure.
Sanu mama na, wannan gidanku ne?
Wannan gidan
me yasa mu gidan naku?
Da yara.
jirgin sama
ne ya taba ko akwai wanda ya mutu a gidan ku ne
akwai yara na babba shine babba
babban danki
babba
shekaran shi na
ayya
10:15 10:15
muji na ma
mijin ki ba
muji na riga shi hannun shi anan sun kai shi Maiduguri
ya samu raunuka shi ma sosai
ba su dawo ba yaro naka yaro su
Allahu Allah ji kansa mama sannu fa san da hakuri sannu fa yawa ya bacin gyaran gidan ku akwai wanda muku magana muna zuwa gyara muku gidan naga kamar gidan ma a rushe ko
gidan mu duka ne
ya rushe ko zanan inda na ganku na cikin zaure ne kuke kwana
zanan za mu kwana mu da yara na duka
shi ma dai babban hafsan sojojin mayakan kasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Baratai yace ya zirci wannan garin ne don jajanta ma al'umman da wannan abin ya shafa da kuma bayyana cewa lalle sun yi kuskure kuma suna fatan cewa hakan ba zai sake faruwa ba
kasan lokacin da abin ya faru lokacin da hatsarin jirgin ya faru aka jefa musu bomb sojoji akwai sojojin nama da suka samu rauni a cikin na zona dube su kuma ne musu jaje madadin shi shugaban kasa da kuma madadin kaida da kuma sojoji akan abin da ya faru wannan abin takaici ne kuskure ne kuma muna fata insha Allah wannan abin ba zai sake faruwa ba
an dai nuna mana ga wakin wasu mutane guda 7 da kuma wani mutum guda a raye da aka ce ayan kungiyar Boko Haram din ne kuma an ce su 15 aka kashe kuma sune jirgin hangar ne sannan ya hango lokacin da suke kokarin taruwa wuri guda wanda jirgin yake kokarin afka musu amma sai afka ma mutanen da ke garin Kalabagen bisa kuskure don yanzu haka ma an ce sun yunkurin shiga garin na ran har kusan so biyar amma ba samu nasarar hakan ba bisa jajircewa da rundunar sojan da ke garin ran din suka yi
to kuma jiya Allah da ikon shi muka samu labari akan cewa sun sake dawowa yan Boko Haram Allah da ikon shi da yardan shi sojoji sun tashi tsaye kuma sun kai musu farmaki sun kore su kuma an kashe wasu wanda kuka gani da kuma makaman da suka kwace da albarosai da kuma motan da aka kama daga wajen su to hagan wannan akwai kishin gaskiya akan abin da muka samu ta wajen labarin na sirri akan cewa wayannan mutanen suna shigowa nan cikin Kala
shi ma shugaban karamar hukumar Kala Bargin ya shaida min irin halin da al'umman nasu suka shiga da kuma neman ganin cewa gwamnatin ta kawo wa iyalan waɗanda suka rasu dauki na wajen biyan diya ko kuma wani taimako
ni sunana Alhaji Baba Gana Malarema ni ne shugaban rikon kwariya na wannan karamar hukuma asarar mutane yanda su mutane da suka binne da hannunsu ba mu wanda muka zo ba wai magana wani wanda ya musu magani ba wani magana wani yana magana a wai yan wasu ba su da suka binne da hannunsu sun ce 234 ajiya kenan fa kuma yanzu na samu report wanda muka kai asibiti magoda bi sun mutu a Maiduguri
yanzu kamar menene ne bukatun ku na wannan karamar hukuma ganin cewa wannan abiyar ya faru
wallahi abu na daya shine gaskiya hankalin jama'a ya tashi ganin cewa a cikin kasar su jirgin kasar su tayi kuskure ta kashe su haka sun yi abun takaici ne sosai gaskiya mutane sun dan cikata sosai akan wannan abun sannan na biyu kamar yanda na bukata asaran da aka yi an riga an yi asara amma ya kamata ya da magidanta da aka mutu a cikin wannan abun ba wai kawai shikenan Allah ya gafarta musu amma ta su ba a'a kamar yadda ana yi a sauran wurare ya kamata a tallafa wa families din su ba kurin za a manta da su ba
shi ma commissioner ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Michelia ya shaida mana ne ma labarin cewa yazakan suna da mutane 68 sakamakon abin da ya ko a garin Kala Bilgin wanda yace kuma guda biyar ana musu magani ne a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri wanda adadin sa ya ta samu 73 a cewar commissioner ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno sannan yace akwai wasu guda 42 da suke da kananan rauni an dai bar su ne a garin din ana kuma yi masa magani a can Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kyauta jihar Gombe kuma ta zama ta farko da ta fara biyan kudaden fansho ma'aikatan ta bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shawarci jihohin ga wakilinmu daga wannan rahoto
A shirin Arewa maso gabas jihar Gombe ita ce ta farko da ta kaddamar da biyan kudaden fansho da na gratuity tsofin ma'aikata bayan da ta samu kudaden daga gwamnatin tarayya na kuma zanta da tsofin ma'aikatan da suka fara karban kudaden nasu.
Sunana dai Abubakar Idris daga Funa Kai Local Government. Taro anan yau akan karban kudin mu gratuity wanda muke jira tun shekara 5 wannan da 6. To Allah ya nuna mana wannan rana kuma muna fata wannan abin da zamu karba Allah ya sanya albarka a shiki. A karbi kudin gratuity na naira 1,161,000 da 761 da kuma 44.
Aiki a yau, ma'aikata kai?
Na yi aikin nan a ma'aikatan ilimi kenan, zan ce LEA ko kuma education.
Sunana Mishak Kamat, mun zo mu karbi graduate ne, muna muka mara aiki.
Kaya kai shekara nawa baka samu graduate ɗinka ba?
2012.
To ga shehu za ka samu.
To ya ka ji a ranka?
Na ji daɗi kama
in na samu kenan. Ga suna amanni na jana bibi suna na akwai a wurin.
Ka san yawan kuɗin za ka samu?
Na sani.
Nawa ne?
Miliyan 2.
Injiniya Abdu Muhammad Hina shine shugaban kwamitin biyan kuɗaɗen fensho na ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Gombe. Ya yi ƙarin haske kan batun.
Za mu biya mutane gratuity, za mu biya mutane 803. Sannan kuma wanda za mu yi enrolling, wanda da sun bar aiki ba su karɓan pension, su kuma muna da mutane 321 za mu yi enrolling.
Kwamishinan yaɗa labaru da wayar da kan al'umma na jihar Gombe, Honorable Umar Ahmed Suleiman, na faɗa ya yi ƙarin haske a hukumance.
Wannan aiki ya zama wajibi kowace jiha ta yi. Kasancewa mai girma shugaban ƙasa Jihar Muhammadu Buhari ya fito ya yi magana cewa ya kamata kowace jiha ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta biya ma'aikata haƙƙinsu. Sai sa ya zama wajibi tunda an samu dama a fido ɗinnan kuɗaɗe a biya ɗan fensho da masu karɓan gratuity.
A jihohin Najeriya an aiwatar da gudanar da tantance ma'aikata da zumar fidda waɗanda ake ganin ma'aikatan bogi ne. Ya batun yake a nan jihar Gombe?
Ko da a jihar Gombe mu ma mun yi wannan tantancewa abinda ake cewa verification, kuma bisa ga abinda muka dan gani lalle akwai ma'aikatan da aka samu na bugi, kuma an samu rarar kuɗi. A yanzu muna hasashen kaman akalla za a samu kaman naira miliyan 25 a kowane wata. To kaga wannan kuɗi zai taimaka sosai.
Kuna ɗaya daga cikin waɗanda yake kuna biyan albashi, kuma ga yanzu ma kun soma biyan pensho da gratuity. Shin kuna gudanar da wasu ayyuka ko na raya ƙasa?
Za ga Gombe ta canja, za ga an faɗaɗa hanya, ana yin dual carriage, ana yin express ga international conference center da kashi kogari yana maka maraba da zuwa Gombe. In ka fita akwai anguwanni daban-daban da aka shimfiɗa tituna na zamani da lambatoci.
Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka daga Gombe a Najeriya.
To sai mu ci Allah ya bada sa'a. A nan Amurka kuma cikin birnin Washington ɗin nan dubban mata akalla da aka kiyasta za su kai kusan 200,000 da ake sa ran halartar zanga-zangar suna nan fa sun fara tunda aka rantsar da Donald Trump a jiya yau kwana ɗayan rak. Ga yadda muka yi da wasunsu a waje. To yanzu dai a wannan wuri an taru ne domin mata kamar yadda na ce muku suna ta fitowa domin yin zanga-zangar lumana kamar yadda suka shirya yi a ranar 21 ga watan Januari. Wanda kuma ya sa muka fito domin mu ji wannan taro da suka fito tunda yake da turanci za su yi magana, zan fassara muku abin da za su ce. Hi, how are you doing?
Great, how are you?
Fine. What's your name?
Maeve Ulrich.
Okay, what are you here for?
I am here to show that I do not support the administration that has just come to power in America, and that I am standing with all of these lovely people in support of love and progress and fellowship.
But some people are saying this is a normal election.
No, I do not believe it was a normal election. I believe that there are many questions that should have been answered.
Allah take faɗa shine ta fito ne domin ta hadu da mata ɗan uwanta a cikin wannan zanga-zanga ta lumana da suke shirin yi a yau, wanda yanzu haka ma sun fara ta. Wanda kuma tace suna tare da mata ne domin ta tabbatar cewa tana cikin waɗanda za su nuna rashin amincewa da wannan gwamnati sabuwa da aka kafa a jiya. Haka kuma da na sake tambaya ta cewa ai mutane da yawa kuma suna ganin cewa wannan zabe da aka yi an yi zabe ne halattacce, domin kuwa mutane su suka kada ƙuri'a kuma aka fidda sakamakon zabe. Sai ta ce lalle ita kan bata yarda da wannan ba, domin ita a ganinta akwai abubuwa da yawa da ba su tafi daidai ba, wanda hakan ta sa ba za ta ce wannan abu halattacce ne 100% ba. To ana tare ne fa da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Abdullahi Ahmad da Isu Hundila Faki da Muhammad Garba da dai sauransu da ke son sanin tarihin dajin Sambisa, da kuma ansar Musa Umari Bauchi mai son sanin takaitaccen bayani kan yakin Cakar Baka. To bari mu fara da babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Abdullahi Ahmad da Isu Hundila Faki da Muhammad Garba da dai sauran masu sauraron mu dake son sanin tarihin dajin Sambisa. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar ku daga bakin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna.
A shekara ta 2013 lokacin da aka fara rikicin Boko Haram, a wannan lokaci abubuwa suka canza salo a wannan daji. Amma kafin wannan lokaci, malamai sun nuna da mabiya tarihi sun nuna cewa dajin yana ɗaya daga cikin yankunan da yake adanawa tare da ɓoye manyan malamai masana masu rubuta Alkur'ani da hannu, masu rubuta shi da ka. Sai idan mutum yana so ya yi rubutun Alkur'ani, hakan je ko cikin Sahara ko cikin wannan tsauni na bangaren da ya shafi Sambisa ko kuma dajin Marguba din nan, sai a ma mutum buka ya zauna a wurin tsawon wata guda yana rubutun Alkur'ani da ka ba tare da dubawa ba. To idan akwai masu zuwa su kawo masa abinci daga cikin gari, kada a manta na ce tsawon kilomita 60 ne daga cikin garin Maiduguri zuwa dajin Sambisa. So a shekara ta 2013 lokacin da aka fara samun tashin-tashina, aka samu matsaloli irin na Boko Haram, sai ya zamanto wato dabbobin da suke cikin wurin nan gaba ɗaya suka tarwatse saboda sakamakon shige da fice irin na ɗan adam a wannan yanki wanda dabbobin ba su saba gani ba. Manya-manyan dabbobin nan suka watse suka bar yankin Sambisa suka shiga wasu kasashe na makwabta kamar irin su Kameru, kamar irin su kasar Chadi da sauran kasashe da ke iyaka da kasar Najeriya. Sannan duk waɗannan cibiyoyi da aka kafa da bukoki da aka kafa duk su ma sai suka tarwatse, aka neme su aka rasa. Wannan Turawa da waɗannan mutane namu da suka saba shiga su je su zauna, aka neme su aka rasa. Sannan gaba ɗaya waɗannan wasu daga cikin kogunan wasu su suka kafe suka koma mana wato yashi ya cike su gaba ɗaya, ya zamanto babu ruwa kamar yadda aka saba gani a da. Sannan tsirrai da ake da su a cikin wannan wuri gaba ɗaya da yawa daga ciki sai suka marmace, sai aka samu wato maimakon dajin da ke da duhu sosai sai zamanto yanzu ba ya da duhun da aka saba da shi a da. Sannan malamai waɗanda suka saba zuwa suna karatun Alkur'ani, suna takara, wasunsu suna rubutawa, wasunsu suna hadda Alkur'ani gaba ɗaya su ma suka tarwatse suka watse suka bar wannan wuri. To a taƙaicen taƙaitawa, wato da da babu hanyoyi a cikin dajin Sambisa, sai zamanto yanzu an samu hanyoyi. Da da dabbobi ba sa iya ganin mutane a dajin Sambisa, sai zamanto yanzu akwai mutane. Da da ba a jin ƙararrakin wasu abubuwa baki, sai zamanto akwai bakin abubuwa sun zo, sai zamanto gaba ɗaya dajin ya kwance gaba ɗaya. To amma wuri ne mai ɗimbin tarihi kamar yadda muka ambata tun farko, kuma asali ya samu sunan wani ƙauye da ke cikin garin Maiduguri wanda yake iyaka da Goza ta bangaren wato gabas. Kuma mun yi bayani cewa shi ainihin wannan daji na Sambisa yana da faɗin gaske, yana kuma da tsawo.
Yawwa. To dokto, watakila masu tambayar za su so su san waɗanne irin mutane ne koko wace ƙabila ce tafi yawa koko rinjaye a shi wannan gari na Sambisa.
To wannan gari na Sambisa ya kunshi mutane da dama, musamman ma akwai mutanen Chadi, akwai mutanen garin Borno wanda su suka fi yawa, kuma yaren da suke mafi yawanci yare ne na Kanuri a wannan tsibiri. Saboda haka mutane ne da suka zauna a wurin wanda ba dan dai wannan tashin-tashina da ya zo ba za ma a san da su a wurin ba. So mutane ne waɗanda daga wurin suna tsallakawa su tafi kasashen ƙetare kamar su Cameroon, kamar su Chadi da sauransu. Sannan kuma suna dawowa cikin Najeriya ba tare da ma an san ma me ma suke ciki ba wannan yanki.
Za a iya sanin yawa doctor, za a iya sanin ko da wani harshe ne aka kira wannan gari Sambisa?
To wasu suna cewa da harshen Kanuri ne haka samu wannan ƙauye suna Sambisa. Amma har yanzu ba mu samu tabbaci daga wani mutumin da yake da yaren Kanuri ba balle tabbatar mana da cewa kalmar Sambisa dai ga ma'anarta. Amma dai an fi danganta da sunan wannan ƙauye da ke jingina da garin Goza ta bangaren gabas wanda a cikin garin Maiduguri.
Yawa, to doctor, shin akwai wasu dazukan da ke da alaka da shi wannan daji na Sambisa a Najeriya?
akwai dazuzzuka da dama, misali kamar wanda muka bada dajin Marguba, shi ma daji ne sunkuru ne sosai, daji ne sosai wanda yake kunshe da manya-manyan namun daji da manya-manyan tafkuna da ke cikinsa da kuma abubuwa iri-iri dai. Akwai birai da sauransu da kuraye da abubuwa. Kaga daga baya gwamnatin jihar Borno ta alakanta shi ta warware shi ta hada shi gaba ɗaya da dajin Sambisa. Sannan akwai wasu dazuzzukan kuma da ke ketare wanda su ma ana alakanta su da dajin Sambisa, musamman ma ta bangaren abin da ya shafi Kamaru, iyakar Kamaru da Najeriya.
To sai kuma ansar Musa Umari Bauchi, mai son sanin takaitaccen bayanin yakin tacar baka ko kulwa a Turanci. Idan mai tambayar na saurare, to ga ansar ka kamar yadda muka bayar a baya. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin tacar baka yaki ne da ake yi da baki. Wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaki ga dangadan. A takaice dai, yakin tacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani bangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yakin tacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar Turanci ta kuluwa, wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaki. Wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka. To amma ana amfani ne da kalmar tacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin Hausa, musamman ma wanda bai yi boko ba. Yakin tacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa-kaffa da yaƙi, ko don ana tsoron juna, ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri tafi ribar da za a ci, ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali. A zahiri yaƙin tacar baka banda tacar bakin ya kuma haɗa da rige-rigen ƙere-ƙeren mugayen kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Kasashen da aka san su da yakin tacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma akan fassara ma'anar yakin tacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yakin duniya na biyu zuwa lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaki na tacar baka zai kai ga yaki ga dangadan har ma da nukiliya. To amma an samu kauce ma hakan. A wannan yakin na tacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafe ne da ƙawayenta. Sauran ƙasashen da suka ki shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su ‘yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na tacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha ƙawayenta sun haɗa da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland, waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Korea ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yakin tacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na tacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. To sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To yanzu kan sai mu ce madalla kafin mu ƙare ga Grace da wasu daga cikin kanun labarai.
Yayin da Amurkawa suka yi bukun rantsar da shugaban ƙasa na 45, mutane a ƙasashen duniya sun wuni ta hanyoyi daban-daban. A birnin Moscow, wani shagon sayar da sutura na sojin Rasha ya sa hoton Trump a wani katamfaran akwatin wuta na tallace-tallace, inda kuma ya tallata yi wa Amurkawa rangwame. Trump dai ya bayyana karara a jawabinsa bayan rantsuwa cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko ne wajen biyan bukatun Amurkawa. Shugabannin manyan kasashen Turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau a Asabar a ƙasar Jamus domin gabatar da tsare-tsarensu da suka shafi makomar yankin da aka ba lakabi Free Europe, wanda zai warware tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da burin cimma irin nasarar da Donald Trump ya samu a zaben ƙasa. Taron dai ya haɗa kan masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasashe da dama na nahiyar Turai. Bom mai ƙarfi.
To ai Grace anan zan tsaye da ke sai mu ce sai Allah ya kai mu kuma da dare zamu sake dawowa. Da takaitattun labaran ne muka zo ƙarshe. Grace Alheri Abdu ce ta tayani gabatarwa, CD ya ba da umarni.